dummy. Always something there to remind me. Siempre algo a la recordarme. We'll be right back.
their vehicles until they are searched. And as you can see, canine units are checking each vehicle. Now, whether this is connected to the anthrax reports we heard earlier or for some new terrorist threat, we do not know.
We'll be right back. That's a pure fire. What's this way back?
Da 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 da
tell Bruce Lee and the Karate Kids, none of us are carrying automatic weapons. Because here, in this country, we don't add inches to your dick. You get a life sentence.